Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma a 13 ga watan Disamba shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan ciwon shawara.
Gaskiya ban taba karbar rigakafi ba saboda ban ma san ana rigakafin sa ba.
To amma yanzu tunda kin san ana rigakafi zaki iya zuwa asibiti ki karba tunda ke yana damun ki sosai.
A guje ma in na san asibitin da ake yi zan je ni. Ina ga in aka samu mutun na 1 na 2 to zan kasance na 3 saboda ciwon ne yana bani wahala matuka da gaske.
Watan Nuwamban da ta gabata an samu barkewar cutar shawara a jihar Edo a Najeriya. Saboda haka ne hukumar lafiya ta Najeriya ta yi kira ga 'yan ƙasa domin su je asibiti a yi masu rigakafin wannan cuta. Saboda haka yau za mu gayyato likita domin mu ji shin mecece cutar shawara, ta yaya ake kamuwa da wannan cuta, da kuma yadda za mu kare kai daga kamuwa daga wannan cuta. Kuma wakiliyarmu Amina Abdullahi ma ta tuntubi wasu domin jin me suka sani game da wannan ciwon.
Kukan masu sauraronmu, za mu bude muku layin wayarmu domin ku kira ku tambayi likita kai tsaye. Lambar mu ita ce alamar tarawa wato +1 2 0 2 2 0 2 5 5. Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce kun san muhimmancin rigakafin ciwon shawara, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Garba na Halle Kamba Kebbi, inda yake cewa to na ga dai ana ta soke-soke ga yara, kai har ma da manya, wai maganin ciwon yellow fever. To ina son likita ya ƙara wayar mana da kai a yau idan kun gayyato shi.
Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga wurin Mujahid Dan Juma, inda ya ce ba mu sani ba sai kun faɗa mana.
To sai Sade Saidu Daura, inda yake cewa yau da gobe rigakafi ya fi magani. Hakika mun san muhimmancin rigakafin ciwon shawara, don yana taimakawa matuƙa wajen kaucewa kamuwa da cutar shawara wadda take saka al'umma cikin wani hali, wani lokaci ma har da asarar rayuka.
Sai kuma amsan Saminu Maimai, inda ya ce hakika rigakafi yana da muhimmanci sosai, shi yasa masu iya magana suka ce rigakafi ya fi magani.
To sai Alhaji Yaro Bulbula, inda yake cewa ni ma nayi saboda karfin jikina.
To sai kuma amsar Mustafa Salisu Gusau, inda ya ce eh dama Hausawa na cewa rigakafi ya fi magani, don haka ya kamata mu dinga rigakafin duk wata cuta.
Sai Haruna Garɗi Maraƙi, inda yake cewa salam yau da gobe, barkanku da yamma. A gaskiya rigakafin ciwon shawara yana da matukan amfani, fatan mu dai Allah ya sa rigakafin ta zo mana.
Sai kuma amsar Hassan Lawan Koli, inda ya ce ni dai ban san muhimmancin sa ba kasancewar yau ma na fara gani a wannan dandali cewa ana yin sa
to Hassan yana da matukar amfani sosai kuma yana da kyau amma ka biyo mu domin ka ji yadda likita zai maka bayani dalla dalla kan muhimmancin rigakafin sai Bilyaminu Muhammad Gus ga yanda shi kuma ya ansa mana cewa yi domin samun kariya daga wannan cutar ta shawara
to sai kuma amsa daga wurin Shehu Mubarak inda ya ce tana da muhimmanci sosai wajen rashin kamuwa da ciwon shawara don haka mu je mu samu wannan rigakafi na ciwon shawara
sai Emmanuel Linus inda yake cewa salamu yau da gobe hakika ni ban san shi ba amma dai zan saurari yau da gobe
sai kuma amsar DC Washington Mubi inda ya ce ai masu iya magana suka ce rigakafi yafi magani don haka musan muhimmancin kowane rigakafi ku tashi lafiya yau da gobe
to sai sakonmu na ƙarshe inda ya fito daga Ali Abdullahi Doran Baga inda ya ce salamu yau da gobe cutar shawara ta dade tana gallazawa mutane musamman a nahiyar Afrika ga ta da wahalar magani don haka zan iya cewa rigakafinta yana da matukar muhimmanci amma za mu so mu ji ƙarin bayani daga bakin likita da kuka gayyato mana
mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
to madalla yanzu bari mu je ga Halima Abdullahi don jin ta bakin jama'a akan ciwon shawara
to ga nan dai a cikin kasuwan Winti inda ake ce kasuwar Laushi malam zaka ga ya mana sunanka
sunana Ahmad Dauda cikin kasuwar Laushi amma jama'a sun fi sani na da Babaji Taylor
ka taba yin cutar shawara wanda ake ce mata yellow fever
na taba yi so daya shekara ta 2006 na kan wata hudu ina ciwo amma cikin godin ikon Allah na yana karbi maganin shawara kuma na yi amfani da shi a cikin in kankanin lokaci kuma na samu sauki
maganin asibiti ko na gida
da farko da gaskiya na fara yin maganin gida ne sai ban dadin sa ba sha ka bani shawara yana koma na yi amfani da maganin asibiti ne na je asibiti na ga likita sai rubuta min test ne na test sai na kawo masa takardan sai rubuta min magunguna sai na je na siya kuma na dadin amfani da shi sosai
to akwai rigakafin cutar shawara ka taba karba
gaskiya na taba jin akito amma gaskiya dai ban taba samun lokacin da na karba ba amma dai gaskiya ina da niyyar zuwa da karba a cikin ikon Allah nan daga kwanaki kadan
sunana Aminu Musa Tahir
to malam Aminu nazo na same ka a shago ko ka taba karban rigakafin cutar shawara
gaskiya ban taba ba saboda ni ban da yanzu ma da kike fada ma ni ban san ana bayarwa ba
amma ka taba yin zazzabe
gaskiya yanzu ai wannan kusan ciwo ne da kusan kowa yana fama da shi
to yanzu idan aka ce maka ka je asibiti ka karba zaka je ka karba ko kuma tunda yanzu baka sani ba amma kuma gashi na ga ya maka zaka iya zuwa ka karba
eh to ya danganta ne ga yanayin abun yanzu dai ni ma yanzu nake jin labarin abun so dole he na ma yi tunanin tukunna ta ina ne ake zuwa karba din tunda he ka san abu kafin kai shi to ban ma san ta ina ake karba balandana in ce zan fara zuwa yanzu kaman kin kara min wani ilimi ne da ni ma zan je in yi bincike akai in na san inda ake yin abun tukunna sai in je in biya ya ake ciki in na an san ne ni ma sai na ansa
sunana Ruqayya
to malama Ruqayya kin taba yin cutar shawara
eh tabbas na taba yin cutar shawara to gaskiya cutar tana da hatsari sosai domin a lokacin da nake yin ta ido na yayi yalo sannan kuma ga kasala bana iya aikin komai jikina amuci ga amai kuma kowane lokaci ni kenan ba abinda nake so face in kwanta in yi bacci koda ba san yi baccin ba dai in kwanta jikina ya mutu ba abinda nake so sai haka
to kin je asibiti a lokacin da kike fama da wannan cuta
eh tabbas na je asibiti wanda da eh ban san ma me yake damuna ba ni kawai ina jina kowane lokaci bana jin dadin jikina kowane lokaci amai kasala bana jin dadi to da muka je asibiti shine aka tabbatar min da cewa lallai cutar shawara ce take damuna
to amma ke kin san da rigakafin cutar shawara
to ina ji dai ana ta cewa ayi rigakafin cutar shawara ni ban dauki abun har yana da illa sosai ba dan ni gaskiya kan ban na dauka ma ciwon fa na yara ne sai kuma da ya kama ni da muka je asibiti aka tabbatar mana ana aka ba mu magunguna nazo ina sha kuma ina bin dokokin maganin yadda ya kamata to da na biyar da aka ce in sha gaskiya likita yadda ya tsara min na sha sai na ji dadi kuma na warke
to tunda kin ji dadi yanzu aka ce ki je ki karbi rigakafin zaki iya zuwa ki karba
wallahi da guduma kuwa dan da kan nayi sakaci na ki zuwa in karbi rigakafi yanzu fa ma rigakafi na shawara ba duk wani rigakafi da aka ce ana yi sannan ana bukatar kowa yi insha Allah zan je da gudu in yi ba zan bata lokaci ba
sunana Jamil Dan Azumi
Mallam Jamil ka taba yin cutar shawara
gaskiya dai ni ban taba yi ba don haka Allah ta'ala yayi ni ban cika yin ciwo akai ba gaskiya na kan jima ban yi rashin lafiya
to Mallam Jamilu ka taba tunanin ka je ka karbi rigakafi saboda nan gaba
gaskiya ban taba yin tunanin in je in karbi wani magani ba tunda ina ganin lafiya na kalau rigakafi yana da kyau amma ban taba yi ba sai ina ganin gaban zan iya zuwa nayi
sunana Aliyu Muhammad aiki a Chaba nake
to Mallam Aliyu ka san zazzabin shawara
na sani
ka taba yi
na taba yi
to ya zuwa yanzu ka san da rigakafi
gaskiya ina aidan na amfani da maganin gargajiya ne kawai
baka taba zuwa asibiti ba
gaskiya ban taba zuwa asibiti ba bayan wata 6 wata 5 da haka ina karban magani haka ina sha amma ina samun sauki gaskiya
to amma nan gaba kana ganin zaka iya zuwa ka karbi allurar rigakafi
idan na samu hanyoyi zan iya karba
sunana Kabiru Suleiman
ka san zazzabin shawara
ina jin sunan shi amma ni ban taba experiencing a rayuwa na ba
baka taba yi ba
taba yi ba
amma ka taba karban rigakafi
a ban taba karban rigakafin shi ba
to me yasa
saboda ni a ganin ni kamar bana da shi a jikina so symptoms din shi kuma ban san ya yake ba ballantana na jin da nake ji gaskiya ban san ban taba karban shi ba
sunana Aliya Babaji Umar
to Aliya kin taba yin cutar shawara
tabbas na taba yin cutar shawara ina da shi
amma ya cutar take
gaskiya wannan cutar shawara da ta mun ban gane ba ina ta dan zazzabi dai haka zo aka ce mana typhoid ne waye ban isa in shiga rana ba sai kaina ya dinga ciwo so sai da naje na asibiti na jajje asibitoci da dama ba a gane cewa wannan shi cuta ta shawaran bane ba ana ta ce mun typhoid aka bana allurai na jijiyoyi na ita yi daga karshe dai sai da naje asibitin bayara sai suna jin jini na sai suka ce akwai likitoci da dama da basu san menene bambancin typhoid da shi yellow fever ba suka ce yellow fever ne yake damuna dan tun daga wajen jan jini na ma suka gane cewa me
to madalla Amina kin gani abinda na dan fahimta yau kaman da yawa ma basu san ma akwai rigakafin wannan cutar ba kuma basu san muhimmancin rigakafin ba
ga ciwo kuma mai mummunan laulayi
to haka ne dan je ma da na gani ana cewa ma wani bincike da aka kara nuna zai ma iya sa ciwon kwada shi masu ciwon shawara za su iya samun ciwon kwada amma dai bari dai mu gayyato likita yanzu domin mu ji ta bakin shi
Madalla yanzu kai tsaye ta waya muna tare da kwararren likita daga jihar Texas ta Amurka Dr. Abdulaziz Tanko
to Dr. Assalamu alaikum
Assalamu alaikum barade muku gyara Dr. Abdulaziz Bako
to a gafarce a force muka ce Tanko ashe Bako ne ba Tanko ba
Abdulaziz Jana Bako
to Mallam Dr. Abdulaziz Tijani barka da shigowa shirin yau da gobe shirin matasa
barkanmu dai barkanku da yamma
yawa to yau muna magana ne akan ciwon shawara wanda a turanci ake kira da yellow fever
na'am rai da gaske tabbas cutar yellow fever ko kuma na ce shawara wacce muka fi sanin ta cuta ce wacce take tana damun mutane sosai daga farko dai abin da yake sawa tana yaduwa ne ta hanyar cizon sauro sauran kuma ba kowane iri ba sauran da yake yada ta ana kiransa Aedes species cutar kala uku ce ko kuma nace tana faruwa a yanayin kala uku. Na farko akwai yanayin da take faruwa a cikin dajijjika, akwai kuma wacce take faruwa a garuruwan da suke tsakanin dajijjika ko kuma nace kurmuka da kuma cikin gari, da akwai kuma wacce take faruwa a cikin gari. So wacce take cike faruwa a cikin dajijjika ko kuma kurmi haka misali, tana yaduwa ne a tsakanin birrai da suke cikin wannan dajin. So akwai shi wannan Aedes din wanda yake yada cutar a tsakanin waɗanda suke birran da suke wurin. So idan dan adam ya shiga zai yi wasu harkokinsa, ko misali saran ici ko kuma kaman wasu harkan noma, idan sauran ya cije shi sai kamu da cutar shi kuma sai ya shigo da ita cikin gari. Ko take faruwa a cikin gari kuma tana cikin jikin ɗan adam, sai kaga shi wannan sauran wanda na cikin gari wanda ake kira Aedes aegypti, za ki gan shi wani ɗan sauro ne baki haka, mai baki-baki ne kamar ratsi-ratsin farfara a jikin shi, sai idan ya cije mutum wanda yake da ita sai ya yaɗawa wanda yake da wannan cutar. Sai kuma a fannin kamar yanayin yadda cutar take bayyana, cutar tana bayyana ne a zango, tana alamunta suna nuna ne ko kuma ce tana faruwa a zango biyu. A zango na farko mutum yana fara ne da kaman abubuwan da ba su da wani, kaman misali zazzabi, ciwon kai, ciwon jiki, ciwon baya, wani zubin amai da kuma rashin son cin abinci da kaman tashin zuciya da sauransu. So yawanci bayan sauran ya ciji mutum tsakanin kwana uku da kwana shida yake fara samun wannan alamu. So kuma bayan ya fara samun wannan alamu sai ya san samu sauki bayan kusan kwana uku zuwa kwana hudu. To mafiya yawancin mutane da suka samu wannan saukin a wannan lokacin ba su da idan nasu baya yin wannan yalo din. Shi ake kira anectric phase da turanci, wato lokacin babu wannan yalo din. To amma bayan wannan mutum ya ji sauki sai mutum ya fara samun ecteric phase din, idan wasu daga ciki kenan kaman kusan kaso 15 cikin 100 na mutane sun shiga wannan, sun gama wannan, sun dan fara jin saukin kuma sai wannan na biyun ya dawo. Amma kuma karo na biyun dawowarsa da zafi yake dawowa sosai, saboda mutum zai yi zazzabi ne mai matukar zafi sosai, wani zubin yana zuwa da yalo din ido din idan nasa yayi ruwan dorawa, wani zubin kuma ya zo da kaman illa ga liver ko wani ce hantar mutum da kuma kodar mutum, wani zubin yana zuwa da kaman jini, mutum ya dinga zubar da jini ta hanyar yin aman jini ko kuma ta hanyar yin kashi da jini ko ta hanyar yin fitsari da jini da sauransu. So mafiya yawancin waɗanda suka so kuma nace kusan rabin waɗanda suka kai wannan yanayin gaskiya tana karewa da har mutane har su mutu, kusan kaso 20 zuwa kaso 50 waɗanda suka kai wannan matsayi suna yawanci sukan mutu ne saboda ita cuta ce wacce take babu ainihin magani wanda yake. Misali kin ga mutum ya kamu da malaria, ai akwai anti-malaria wanda za a ba mutum ya kashe kwayoyin cutar. To har yanzu ba a yi maganin da yake kashe kwayar cutar ba idan ta riga ta samu mutum. To shi yasa yin allurar rigakafi yake da matuƙar muhimmanci.
To likita, bari mu fara daga matakin farko. In muka fara din to daga rigakafin, to shi rigakafin in aka yi yana hana mutum ya kamu da cutar?
Eh, kwarai da gaske, idan aka yi daga allurar rigakafin, saboda yanayi abinda yake ma farko tun yaro yana dan shekara 9 ko wata 9 kai sorry yake ya kamata a kai shi a yi masa wannan allurar rigakafin. Duk yayin da aka yi mutum wannan allurar rigakafin tun yana yaro yana dan wata 9 shikenan, har abada ba a wani bukatar ya ƙara yin ta, sai dai a wasu yanayi ka haka wanda yake misali mutum ya kamu da wata cuta wacce take karya garkuwar jiki da sauransu, to za a buƙaci mutum ya dan za a iya buƙatar mutum ya ƙara yin ta zuwa wani lokaci. Amma mafi yawanci idan an yi so ɗaya shikenan an gama, mutum ba zai ƙara iya kamuwa da cutar ba.
To ya rigakafin a manya?
A manya shi ma dai abu ɗaya ne, shi ma kamar ruwan da yake ya wuce wannan wata 9 din ana iya masa ita allurar yellow fever din. Waɗanda suka wuce shekara 60 gaskiya ya kamata su yi magana da likita kafin su yi wannan allurar, saboda sai an duba yanayin jikinsu da abubuwan da suke damun su, watakila ko a lokacin idan an yi musu allurar za ta iya zuwa musu da illa. Amma in dai mutum yana cikin wannan tsakanin wata 9 zuwa shekara 60 din nan, allurar gaskiya ba ta da wani matsala kuma ba ta da tsada, tana da saukin samu a asibitocinmu.
To su yara idan an masu shi kenan kwata-kwata, in sun yi so ɗayan nan ba su buƙatar su ƙara yi kuma ba za su taɓa kamuwa da wannan cuta ba?
Eh, kwarai da gaskiya mafiya yawanci ba su ƙara kamuwa da wannan cuta ba, sai dai kamar yadda na faɗa miki idan wani yanayi ya kama, misali na karyewar garkuwar jiki saboda wasu dalilai ko kansa ko HIV ko wani abu haka, mutum yakan ɗan yi yakan dan yi yakan dan rasa immunity din da ko kuma garkuwar da ya samu daga cikin daga wasu cututtuka to amma in dai ba irin wannan yanayin bane ba mafi yawancin mutane idan an yi so dai shikenan an yi kenan
to in muka koma ta bangaren sauro to me ya ake gane bambancin sauran da yake sa zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma wannan wanda yake sa yellow fever
yadda gaskiya da wahala ga wanda yake dan adam kaman ga mana ce daga wanda yake ba bangaren harkar saurayen yake ba inda akwai kin ga wadanda suke karantar harkar irin wadannan sauraye da sauran su ne daga sun gani za su ce ai wannan shine sauran da yake janyo wannan cuta wannan kuma shi ba shi bane ba to amma mu mafi yawancin al'umma ba za su ke gane wannan shine ba ko wannan ba shi bane ba tunda kuma sauran ana samun su sosai a cikin gari ba wai ba shi da yawa bane ba amma dai kamar yanda na faɗa miki yanayin kamar sa zaki gan shi kaman baki ne kuma yana da kaman dugun farfari a jikin shi to amma banda wannan kuma akwai wasu ma wadanda suke ba irin wannan din ba wanda su ma za su iya janyo ita yellow fever din
to likita ni ina da tambaya akwai rigakafin da za a iya yi kace daga daji saurin yake tasowa ya shigo cikin gari ko
na'am
akwai yanda akwai koni ta hanyar tsafta da mutane za su iya bi saboda saurin kan ma ya shigo cikin gari
eh kwarai da gaske ai abin da yake faruwa shi wannan na cikin daji din yawanci a cikin daji din yake zaman shi amma mutane ne suke shiga cikin dajin sai su kamo da cutar sai su shigo da ita cikin gari kuma ba wai sauran bane ba yake shigowa cikin daji shi sauran da yake ba shi yake shigowa cikin gari ba mafi yawanci mutane ne suke shiga in ya cije su kuma sai su kamo da cutar so amma kuma mafi idan akwai kuma sauran da shi kuma sauran na cikin gari ne shi kuma wannan shi wannan kalar wanda nake gaya miki da shi a gari yake ba wai daga daji yake ba shi kuma duk wanda misali yana da cutar a cikin gari zai kwadauki wannan cutar daga cikin jikinsa sai ya saka a cikin sauran mutane
na gani
eh to amma hanya mai kyau ta kare ko kuma nace ta rage yawan saurayi shine tsaftace muhalli misali za a yi kokari lalle duk wani wuri wanda yake da akwai ko kwata ne ko wani ruwa wanda yake zaunanne misali ko an yi ruwa an gama ya kwanta duk wani irin wuraren wannan wurare ya kasance an killace su an tsaftace su kwata a rufe ta da slab kada ya kasance sauro yana shiga yana kwaso cuta ko kuma nace yana shiga yana hayayyafa a wurin sannan mu yi kokari mu kanta gidajenmu da abubuwa waɗanda suke kaman masu haske sannan mu ringa kokari muna ɗauki kaman datti daga gida abubuwan duk wani wuri wanda yake da danshi ko wani abu wanda yake da ruwa a ciki sauro yana matakar son irin waɗannan wuraren saboda a wuraren yake iya hayayyafa sai kuma kaman za mu iya amfani da kaman irin su maganin sauro mosquito repellent ko kaman gwamnati ta zo ta ɗauki matakin gamar feshe unguwanni da sauransu to duka waɗannan abubuwa ne wanda za mu iya taimakawa kanmu wurin yansu
to likita mataki na biyu kaman waɗanda suka waye gari sun kamu da wannan cuta yaya kamata su yi wani hanya ya kamata su yi domin ganin sun dan samu saukin wannan ciwo
kwarai da gaske kaman yanda na faɗa miki cewa cutar nan idan mutum ya kamu da ita babu kaman maganin da yake kashe kwayoyin cutar saboda haka idan mutum ya kamu da wannan cuta ita shawara kamata ya ce ya ringa shan ruwa sosai da yawa ya kokari idan yana da kokari dai daga farko dai ya je ga likita saboda duk wata cuta irin wannan idan ta samu mutum ganin likita daga farko shi ne mafi muhimmanci amma ya samu hutu ya ringa shan ruwa akai-akai ya samu kuma ya ringa kamar daukan kula da cin abinci da sauransu waɗannan su ne abubuwan matakan da ya kamata mutum ya dauka idan mutum yana da zazzabi ya kokari ya sha maganin zazzabi wanda zai saukan masa da zazzabi din da sauransu
to likita dan rike waya bari mu ƙara karanto masa sunan ban wayar mu mu ga ko akwai wanda suke so su kira maybe suna da tambayar da suke so su yi maka to jama'a duk wani mai tambaya da yake so ya tambayi likita domin muna tare da shi kai tsaye ga nan ba wayar da za ku same mu ita ce alamar tarawa 1-2-0-2-0-5-5-6-5 to Amina kaman kina so ki tambayi likita wani abu ko kaman wayoyi su fara shigowa
eh sab kamar akan yi kuskure a tsammani shi zazzabin shawaran typhoid ne
to ga wani kira nan daga Niger Amina dan yi hakuri bari mu ansa shi likita bari mu ji wannan daga Niger wa ke magana daga Niger
sunana Dayabu Yakubu
to malam Dayabu barka da shigowa wannan fili muna da likita kai tsaye kuma muna
ga likita. Ina tambaya kamar cutar shawara ita tana sa kabun jiki kuma da gaskiya na ai an kai mutum allura an ka ce mutum yana iya mutu shine nake so ita gane da ni gaskiya da kuma yanzu akwai lokacin da ina sha wani magani ni sanye ni tsari kamar doruwa amma kuma bata hito min ga ido ba amma kuma dai mutum ga rake yanzu gaskiya tana wata rinsiya na kabasar tude kawakuwa na to shi yana so in tambaye likita kamar in tana sa kabun jiki kuma inda gaskiya na in ya kasance an kai mutum allura da gaskiya tana yana mutum na aishi mutu ko a kashi ne ban sani ba dan yana wannan mutane suna cewa an kai mutum mai cutar shawara an kai shi allura yana mutu shine ta tambaya assalamu alaikum agode
to likita ka ji tambayar shi
na gane tambaya ta farko shine ko mutum idan an kai shi asibiti an yi mashi allura lokacin da yake da cutar ciwon shawara yana mutuwa gaskiya babu wannan babu wani bincike na likitanci da ya nuna cewa mutum idan an yi masa allura yayin da yake ciwon shawara zai iya mutuwa wannan gaskiya tunani ne wanda yake ba shi da asali ko tushe a cikin harkar likitanci kuma tabbas babu wani kaman evidence ko kuma wani misali da zamu iya bayarwa na irin haka ta faru tana iya yiwa hakan za ta iya faruwa watakila mutum dama ya kai yanayin da ba shi da lafiyan sosai kuma sannan ya kai lokacin gargara sannan aka kai shi asibiti sannan yana zuwa kuma bayan likitoci sun fara ganin shi ya mutu to kuma wannan kingarayuwa da mutuwa duka tana hannun Ubangiji amma dai ainihin zuwa asibiti shine mafi ala idan mutum yana da ciwon shawara saboda yanayin da yake zuwa da shi ya kamata a ce akwai magunguna da ya kamata a babba mutum kula da lafiyar sa
to yayi kuma magana cewa yana ganin fitsarin shi yellow to ina jin layi yayi
hali kawai yana da shawara ba saboda yana ganin fitsarin sa yellow wasu yawanci dan cewa fitsarin mutum yana yin yellow ainihin rashin shan ruwa ko kuma rashin samun ruwa wadatacce a cikin jiki shi ma kansa mafi yawanci shine yake janyo irin wannan fitsari mutum ya yi yellow shi ake kira concentrated urine amma dai mafi ala shine mutum ya je asibiti a gwada shi a gani wane cuta ce take damun shi a gwada fitsarin da sauransu
to ga wani kira nan daga Najeriya daga bari mu ji daga wani jiha ne salamu alaikum
wa alaikum assalam
wa ke magana
taraji
muna jin ka
da Allah wai me yake kawo kashi ne me illa kashi a jikin mutum
to likita kana ji ga wani nan yanzu kuma ya bi da mu wata hanya amma dai za a iya ansa shi ko
to ai shi wannan shi abin din kashi ba wai cuta bane ba wanda yake cuta ce da ta garanganci fata kuma ina ganin ta fita daga cikin bayanan cututtukan da muke yi
yau ya
a gurgurde gaskiya cuta
ba ce shekara nawa ne do in
cikin
ga wani kira ma yana shigo mana daga Niger ma to bari ko zamu ansa ta salamu alaikum
daga Kwantagoro wa alaikum assalamu rahmatullahi barakatuh
to yauwa barka ka dai wa ke magana
Hajiya Hadiza Halidu Ibrahim Kwantagoro
to barka da shigowa wannan fili Hajiya Hadiza
yauwa ina jin program din ku da zai Allah ya kara taimakawa
to amin likita na jin ki lokaci ya kusa yin halin shi muna da sora minti biyu
ne kamata mutun ya dauke wannan allurar rigakafin nan
to likita gare ka kaman daga wani shekaru nawa ne kamata mutun ya dauka allurar rigakafin ya lofi ba
kamar yadda na faɗa daga wata tara zuwa shekara 60 mutum zai iya yin wannan allurar musamman idan ba mace ba ta da juna biyu a yayin da take da juna biyu akan ce tayi hakuri ta bari sai ta haihu idan ba alkwai ana yanayin wannan bane ba ana yanayin kaman annobar cutar bane ba amma mafiya yawanci idan tana da ciki idan tana so lalle a allura ko da akwai annoba tana jin tsoro za ta iya zuwa samu likita sai ya mata sai ya duba ya gani shin ko ya kamata a yi mata ko ba za a yi mata ba amma dai janar an duba allurar ba ta da matsala ga masu juna biyun kawai dai ana dan kara daukan takatsantsani
To likita mun gode kware Allah ya saka da alheri lokaci yayi halin shi sai kuma ya kila wani mako mai zuwa insha Allah za mu ƙara gayyato ka akan maudu'in da zami Allah ya saka da alheri a huta lafiya
nagode muku assalamu alaikum
wa alaikum assalam so jama'a lokaci yayi halin shi duka annan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin
Amina Buhari Auna
ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya
Wasanni na motsa jige dinkin su fita sharewa